Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Za kuma ku saurare mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkanku da hantsi. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 20 ga watan Yuni. Za ku ji cewa shirin tallafin matar shugaban Najeriya ya kai ga mabukatan jihar Borno. Za a ji kashi kuma na biyu na hirar dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi akan bar arha, sannan muna tafa da nasiha albarkacin Ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Taliban ta dauki alhakin wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da safiyar yau Litinin a birnin Kabul. Suka kashe akalla mutane 14 waɗanda suke cikin wata bas da jikkata wasu da dama. Yan sanda suka ce maharin ya dimfari motar da kafa sannan ya tada nakiyoyi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce waɗanda aka kashe ƴan ƙasar Nepal ne waɗanda suke aikin gadi. Wasu ƴan ƙasar Nepal 5 suna daga cikin waɗanda suka jikkata da ƴan Afghanistan 4. Shugaban harkokin mulkin ƙasar Abdullah Abdullah ya yi Allah wadai da tarzomar a zaman ta'addanci da kuma neman tirsasawa jama'a.
A halin da ake ciki kuma a ƙasar Mexico, hukumomi sun ba da labarin cewa an kashe mutane 6, wasu kuma 53 sun jakata lokacin da wata zanga-zangar da ƙungiyar malaman makaranta a jihar Oaxaca ta rikide ta zama ta tarzoma. ‘Yan sanda suka ce wasu ɗauki da makamai sun kutsa cikin masu zanga-zangar nuna adawa da shirin garan bawul ga tsarin ilimi a garin da ake kira Azunchon. Suka buɗe wuta kan ‘yan sanda suka yi ta jifa da kulake da aka cika, wato kwalabar da aka cika su da mai, sannan aka cinna musu wuta. A jiya Lahadi ne tarzoma ta barke lokacin da ‘yan sanda suka yi ƙoƙarin kawar da malaman da suka rufe wata hanya a zaman zanga-zangar da suke yi. Gwamnan jihar mai suna Gbonokyo ya ce galibin waɗanda suka mutu ɗin matasa ne, 2 daga cikinsu suna da alaƙa da ƙungiyar malaman.
Wani sabon rahoto game da ƴan gudun hijira ya nuna cewa bara aka kai wani mizani na yawan masu gudun hijira da ya kai makura waɗanda aka tilasta a barin muhallansu. Wannan ya zo ne a daidai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin kulawa da sake sa ido kan batun ‘yan gudun hijira a faɗin duniya. A rahoton da hukumar da take kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, ya nuna cewa tashin hankula da ƙuntatawa mutane sun sa an samu ƙarin yawan ‘yan gudun hijira sosai a bara. Rahoton da wakiliyar muryar Amurka a Geneva Lisa Schelling ta aiko ya nuna cewa mutane miliyan 65,300 ne aka tilasta barin muhallansu a bara, wanda ya nuna ƙarin mutane kusan miliyan 5 idan aka kwatanta da bariya. Rahoton ya ce ƙasashe 3, Syria da Afghanistan da Somalia, su ne suka samar da rabin ‘yan gudun hijira duk a faɗin duniya, wato mutum miliyan 21. Rahoton ya ce kashi 50 cikin 100 na ‘yan gudun hijira duka yara ne.
To kada fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a Sudan ta Kudu na zargin wani bangare na hukumomin ƙasa da ƙasa da ƙoƙarin yi wa gwamnatin ƙasar da ke Juba babban birnin ƙasar zaman ƙasa ta wajen zuga ƙungiyoyin farar hula da ma’aikatan gwamnatin ƙasar Sibore. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael Nukwi, wanda ya yi wannan zargi, ya ce wannan wani yunƙuri ne na kifar da gwamnatin. Ya ƙara da cewa mun san waɗanda suke yin wannan maƙarƙashiyar tsakanin hukumomin ƙasa da ƙasa. Sai dai ya kasa bayyana waɗanda yake zargin. Ma’aikatan gwamnati sun fara yajin aiki domin matsa gwamnatin ƙasar lamba ta biya saƙoƙinsu. Wasu daga cikin ma’aikatan suka ce ba a biya su albashi ba na tsawon wata 4, saboda haka ba su da wani zaɓi illa su shiga yajin aiki. ministan yada labaran kasar Mukui ya musanta cewa ma'aikatan suna bin gwamnati albashin watanni.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ya yarda shawarar da Amerika ta bayar na saka yan hamayya cikin gwamnatin Syria, sai dai ya ƙi goyi bayan magana cewa shugaba Assad ya murabus nan take a lokacin da ake yi wata doguwar hira da shi cikin wani shirin tashar talabijin ta CNN lokacin wani taron koli kan tattalin arziki a St Petersburg na kasar Rasha ranar Juma'a. Gwamnatin shugaba Obama ta ce tana son ganin shugaba Assad ya yi murabus nan take, amma shugaba Putin ya kira hakan da cewa zai yi wahala a cimma wannan buri, yace ba wannan hanyar ce za ta kai ga kawo canji a Syria ba. Haka nan Mr Putin ya yi tsokaci kan zaben shugaban Amerika, ya ce zai yi aiki da duk wanda Amerikawa suka zaba, amma ya sake karfafa ra'ayinsa cewa dan takarar shugaban Amerika na jam'iyyar Republican Donald Trump mutum ne mai basira.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana zargin cewa wasu 'yan jam'iyyar Republican suna ƙoƙarin zagon ƙasa ga zaman sa dan takarar jam'iyyar a lokacin da jam'iyyar za ta yi babban taronta cikin watan gobe. Wasu wakilai da za su je babban taron jam'iyyar suna son ganin an sauya lokacin, wato an sauya dokokin taron ta yadda wakilan za su zaɓi wani mutum daban domin kalamansa sun saba ma matsayin jam'iyyar. Suka ba da misali da abubuwan da ya ta faɗi kan musulmi da 'yan ƙabilar Latino da kuma jema Trump sai da sake cewa ya sake wannan kalaman. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar mu fara yada zango daga jihar Borno, inda shirin bayar da tallafin matar shugaban Najeriya ya kai ga mabukata a jihar Borno. Haruna Dauda, gare ka.
Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajji Aisha Buhari ta rafa kayan tallafi ga gajiyu da miskinai da kuma waɗansu nan rikicin Boko Haram da daidaita. Uwar gidan shugaban ƙasar wanda uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajji Rana Kashatima ta wakilta ce suna gudanar da wannan rabon kayayyakin tallafin ne ga jama'an da ƙarfin su ya gaza da kasassu da ma waɗanda rikicin Boko Haram da daidaita, wanda yanzu hakan ta ce sun raba fiye da 1,300 ga mutanen da ke cikin garin Maiduguri da skala da mata da maza da tsofi da ma ƙananan yara. Uwar gidan shugaban ƙasar ta ce wannan nauyi ne da ya faɗa a kansu da kuma ya zama tilas su tabbatar cewa sun tallafawa irin waɗannan mutane, musamman ma ganin irin halin da al'umman jihar Borno suka faɗa. Hajiya na Nasha Ciman da ya taya min ƙarin haske.
Amma madiyin mamarmu matan shugaban ƙasarmu, a yau kuma mun yi tallafi. Wannan tallafin ba yau muka fara yi ba kamar sauran masu magana da suka faɗa a nan filin. Kusan yau wata 5 tun Disamba muka fara wannan program, kuma insha Allah ba za a daina ba sai dai in kayan ya kare. To, ku taya mu da addu'a, ku taya ta da addu'a, ku taya sauran shugabanninmu da addu'a, kuma Allah ya ba su ikon yi kamar abin da ita mamanmu take yi mana, kuma ku sa sauran wanda Allah ya azurta su da su ma su kwaikwayo abin da wayansu ɗan uwa da suke yi ma talakoki. Da Allah rokona, sai kuna dinga zargin shugabanninmu, mu yi duk abin da suka yi, amma bai da kyau mu yi musu addu'a da Allah ya shirye su.
Da kuma ji ta bakunan wasu da suka amfana da waɗannan kayayyaki, musamman ma waɗanda ke fama da matsaloli da suka haɗa da ƙungiyar makafi da na guragu da ma wasu gajeju da rikicin Boko Haram daidaita.
Ina shugabancin ƙungiyar guragu na jihar Borno. Sunana Ahmadu Umar Ibas Chairman jihar Borno. Wannan kyauta da Ya Excellency ta miƙa mana a madadin matar shugaban ƙasarmu, mun ji daɗin shi ƙwarai da gaske, musamman ma a wannan halin da muke ciki na ƙunci. Allah ya sa kar su gaji da mu, kuma su tuna da sauran jama'anmu membobi da ba su samu ba.
Sunana Umar Muhammad, shugaba na haɗakan ƙungiyoyin na ƙasassu na jihar Borno. Alhamdulillah, mun amfana da taimakon matan shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari ta hannun mamanmu gwamnan jihar Borno Alhaji Kashu Shatima. Saboda haka mun gode mata, ganin shinkafa, ganin wake, ganin tumatiri, ganin magi, ganin madara. Saboda haka mun gode, Allah ya saka da alheri.
Wannan taimakon dama hakan nan ku na kasassu a hannun mazar gwamnati ku ne karo da farko.
Gaskiya mun taba samun babban taimako irin wannan ba, saboda haka mun gode mata, Allah ya saka da alheri.
An dai raba shinkafa da wake da man girki da atomfofi da magi da gishiri da dai wasu ababen bukatu irin na yau da kullun ga irin waɗannan mutane. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Assalamu alaikum, za mu je maganan mu
haka. Kuma a gaida dan mutan biyu kafin mu ci gaba, sai a dan girgije da wannan. Wai taba kidi taba karatu kamar yadda kuka sani dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga hutu da jinya kuma har mun fara jin wani fashin bakin Dr. Sufiyanu Ali mai biyar a shirin asuba ga karshen hirar tamu inda Dr. Sufiyanu zai dora daga inda yake tsokaci kan dan adam da halin rashin lafiya
dan adam haka Allah ya halicce shi yau kana da lafiya gobe baka da ita to wannan wani abu ne wanda kowane mutum na iya samun sa
yawa Dr. Sufiyan tunda ka yi magana game da yanayin lafiyar shugaban kasa shin a matsayinka na dan Najeriya kuma mi kuma mai da hankali kan abin da ya shafi Najeriya kana ganin yanayin lafiyar shugaban kasa ba wata matsala ba fargaba ba komai
to ai kamar yadda nace dama shi haka Allah ya halicce dan adam wata ran yana da lafiya wata ran bai da lafiya haka rayuwar take tafiya to fatan mu da addu'ar mu kullun shine Allah ya kara wa shi shugaba Buhari lafiya ya kuma kara masa tsawon kwana sannan kuma abu na biyu rashin lafiya ba wai yana nufin cewa ayyuka sun tsaya ba kenan ayyukan gwamnati za su ci gaba da tafiya wannan mai tabbatar maka da cewa General Muhammadu Buhari yana da cikakken koshin lafiyar da zai iya shugabancin Najeriya bayan wannan ma shekaru hudu ina kyautata zaton Allah ya kara ara masa tsawon kwana ya kara yin wasu hudun
to Dr. Sufiyan kafin mu je ga wannan batu akwai kuma batun shin yakan ga yau in Najeriya gaskiya game da rashin lafiyar sa sabanin abubuwan da suka gabata inda ake ganin wasu shugabannin kasashe a Afirka suke rufa-rufa game da lafiyarsu?
Na'am, ga duba irin kasashe irin nan a America da muke zaune, ko yau a ce shugaban kasan nan bai da lafiya, ko dan ciwon kai ko zazzabi. Kafin ma ma'aikatan su fito su yi bayani, za ka samu labari sai ya fito ɗan jarida sun faɗa a kafafen yaɗa labarai ga halin da yake ciki. Kuma ita ma fadar White House za ka ta fito ta yi cikakken bayani ga 'yan ƙasa.
To ina fa'idar haka? Ina fa'idar yin haka?
Fa'idar haka shine 'yan ƙasa su sake samun ƙwarin gwiwa da ita kanta gwamnatin da suka zaɓa. Sun cewa tana gudanar da ayyukanta cikin gaskiya da riƙon amana ba wata rufa-rufa. Kuma hakan na iya ba wa 'yan ƙasa kwanciyar hankali. Saɓanin gwamnatocin baya da muka saba gani shugaba sai ya ɓuya ya fita ba ya da lafiya wata da watanni yana kulle ba su a sani. Wannan ba wani abu yake jawo ƙasa ba illa ci koma baya da kuma jawo 'yan ƙasa taraddadi da fargabar cewa me zai iya faruwa da ƙasa a kowane lokaci amma ana bayyana jama'a suna sani wannan yana nuna cewa akwai riƙon amana da gaskiya da iya shugabanci wanda kuma ya alhamdulillah wannan shine dama abin da mutanen Najeriya muka zaba
to Dr. Sufiyanu Ali mai biyar kenan kan dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba
kodai a gashe su da hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kudin ka
jama'a assalamu alaikum barka da nti barka kuma da azumi ubangiji Allah ya sa a gama lafiya Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi to yau zamu duba kasafin kudin Najeriya ne na wannan shekarar wanda kuma kasafi ne da ba taba yin irin sa ba a fadin kasar saboda haka shirin zai zo muku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kwararru za su dinga kawo muku bayanai dalla-dalla yanzu bari na barku da wakilar Madina Dauda
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi a yau muna shirye wannan shirin a sabuwar cibiyar muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja baki na kwararru ne ina tare da malam Yusha'u Aliyu malamin ilimin tattalin arziki ne shi sai kuma Dr. Usman Muhammad shugaban cibiyar horar da ƴan majalisu a Afrika sai Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe shi kuma kwararre ne a fannin zamantakewan dan adam sai kuma Alhaji Ibrahim Garba Wala da a yau yake wakiltan kungiyoyi masu zaman kansu to zamu yi bita ne akan kasafin kudin Najeriya ta shekara 2016 zamu tabo alƙiblar gwamnati a wannan kasafin kudin zamu tabo ta yaya talakan Najeriya zai ji a cikin wannan hali na kunci da ake ciki zamu tabo shin za a ciwo bashi ne kafin a gudanar da wannan kasafin kudin ko ya za a yi da shi ganin cewa a tunda aka kafa kasa mai kamar Najeriya wannan ita ce kasafin kudi mafi yawa da aka taba yi to menene alƙiblar gwamnati ne a yanzu sune abubuwan da zamu yi kokarin warwarewa a wannan muhawara da zan yi da waɗannan kwararru a yau tare da injiniya dinmu mai hada wannan shiri Benjamin Gowon daga cibiyar muryar Amurka dake nan Abuja to zan dai fara kamar kullun tare da kwararre malamin tattalin arziki Alhaji Yusha'u Aliyu kai mana bita menene wannan kasafin kuɗi na shekara 2016 da ake cema zero based budget
to kasafin kuɗi ne na canji kamar yadda shugaban ƙasa ya kira sa kuma kasafin kuɗi ne mai cike da gibi kamar yadda ya bayyana kuma kasafin kuɗi ne wanda ya shiga rudani mafi girma a tarihin tattalin arzikin Najeriya kuma kasafin kuɗi ne wanda akwai yaƙini na zahiri wajen cimma burin kasafin kuɗin a yadda aka tsara shi amma yana da kyau mu san cewa kasafin kuɗi da ya kai trillion 6 da biliyan 600 ba ƙananan kuɗaɗe bane kuma gwamnati ta yi haka ne da abin da take samarwa da kanta da kuma waɗanda za ta karɓo daga abokan hulɗanta na kuɗi ko a cikin gida ko a wajen ƙasa to haka tattalin arziki yake tafiya a duk tattalin arzikin da ake gudanarwa a duniya sannan abin da yafi matsala babba a kasafin kuɗin a bana shine cewa kasafin kuɗin gibinsa yana ƙaruwa da sauri saboda gibi ne tattalin arziki ne wanda kasafin kuɗi ne da ya samu tattalin arzikin ƙasar da ya saba da tallafin man fetur na kusan shekaru 40 ya zama ba wannan a cikin kasafin kuɗin kuma tattalin kasafin kuɗi ne wanda ya samu hauhawan kuɗaɗen ƙasar waje da ƙasar bai taɓa samu ba wanda naira a yanzu da muke magana kafin ka sai dalar Amurka sai kana da naira 342 ko da 3 a kasuwan kuɗi na bayan fage
ni an ce mun ma 360
yawa to wannan mun dauki mafi kankantan farashin da zaka samu a kasuwa ne a diddigin da muke bi sannan kuma kasafin kuɗi ne wanda bacin waɗannan abubuwa da lissafa kasafin kuɗi ne da bai taɓa samu hauhawan farashi a tarihin ƙasar ba kamar wannan kasafin kuɗin sannan kasafin kuɗi ne bayan wannan hauhawan farashin kasafin kuɗi ne da a daidai lokacin da tattalin arziki duniya ya samu matsala kuma GDP wato ci gaban tattalin arzikin ƙasar ya ragu kuma sosai to kin ga waɗanda ke za su gudanar da wannan kasafin kuɗi akwai aiki mai girma a wajensu tunda babban burin kasafin kudi a kowane irin tattalin arziki shine na daya samar da aiki ne na biyu daidaita farashi to waɗannan abubuwan sune yake da aiki a gaban gwamnati wajen tabbatar da waɗannan abubuwa
Dr. Usman Muhammad me zaka ƙara akan waɗannan bayanai da yayi maganan cewa akwai rudani mafi girma a cikin kasafin kudin bana
haka wato na kasan dake cikin wannan tattalin arzikin kudi ina ganin ba kanana bane fiye da wato amfanin da za a samu shi kasafi in aka ce an fito da kasafin kudi ba wai kudin bane aka fito da shi a kashe a'a an fito da yanda za a kashe kudin ne to sai kuma tambaya ina za a samu wannan kudaden wanda mallam ya bayyana yanzu kusan biliyan 6 dala biliyan 6 da dugo 6
trillion 6
trillion 6 da dugo 6 to kin ko ga aiki ne babba ba karami ba saboda duk wa'ina abubuwa da ya ayyana da na kasu za aka samu shine talaka yake ji a jikin sa yanzu shine wanda muke kira middle class wato akwai wani irin mataki tsaka tsaki a ko ina a kasashe baka idan aka ce maka daga mai kudi sai talaka to an shiga uku ya kamata a samu wani irin wato mutane a tsakiya su ba su da kudin ainin sannan kuma ba talaka bane ba talakawa bane wanda za su iya wubasa su rike talakawa su rike yan uwan su to yanzu babu wannan middle class din babu wa'annan tsaka tsakin indai kana da shi ne kuma a boye kake kashe kudin kuma da dubaru sannan kuma in baka da shi baka da shi
to idan ba tsaka tsaki kenan
ba middle class sun fara an fara share middle class wannan tsaka tsakin mutanen masu wani abu a hannun su masu taimakawa na ƙasa saboda yanzu kowa takai yake yi da irin wannan bayani da yayi da yanda aka shekara kusan 40 ana tallafin mai a ƙasar nan da aka cire an ga alfani ne ma jama'a sun gamsu kowa ya gamsu a haka to amma kuma irin illan da ake sha da ukuba na yunwa na fatara na rashi a ƙasar nan to ba kadan bane
shine bambanta wannan kasafi da na baya
eh na dai abinda ya bambanta dai na dai kenan na biyu kasafin na baya in aka lura akasari in aka yi kasafi Allah ya wadata Najeriya a lokacin da abinda za a kashe so in aka yi kasafi ana ina za a samu kudi wani abu ne mai sauki samun kudin farashin mai yana sama kaza kaza komai ya inganta kishiyoyin abubuwa da mallam ya bayyana to amma sai aka samu kuma na kasun shugabannin da ke sama masu sarrafa wa'annan kudade sai aka samu azzalumai ne macuta ne mutane ne wanda yake kasafin kudin an sa shi ne kawai a kashe a samu kudin a raba babu aikin ba a ga aikin ba ba a yi aikin ba ba a aiwatar da ayyukan nan ba to yanzu sai kuma Allah kashi sai kuma Allah ya ba mu shugaba da shugabanni a can sama wanda za su kamanta adalci amma kuma ga wa'annan na kasoshi dake tattare da wannan kasafin kudi
saboda karancin lokaci zamu dasa aya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda ya kuma kai mu ci gaba a madadin bakin namu mallam Yashau Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilar mu Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa a sha ruwa lafiya tare da kasancewa cikin koshin lafiya
To gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Sunana Ibrahim Ahmad Makari, naibin babban limamin masallacin Abuja.
Na abin da ake nufi da daura shedanuwa tan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shedan shi kansa sannan akwai kuma shedanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shedan kam da nashi rundunan na aljannu ana daure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirke qala fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayin Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a daure shi a hana shi wannan dama ba zai hana mutun zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi daga kan hanya dan haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowane ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba aikata lafasha ko ba aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kada yake sa aikata mummunan aiki ba mummunan rai rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina wal ya'udhu billahi ranan farko ko ya kwadaita mashi kowanne daga munanan aiki na daya na biyu to in aka dan tafi akai sai shedan ya bar sa da ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama mudmin watan ko da shedan ko ba shedan zai wannan abin shi ma ya zama shedanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki bane a irin waɗannan shedanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wa ta'ala yana takura su yana hana su ikon yin wannan a cikin wannan wata
amana aikin gafara sai amana aikin gafara an saurari nasiha ne albarkacin watan Ramadan yanzu ga ra'ayoyin da kuma saurari kuka aiko mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya ina yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri da dawowa lafiya daga jinyan da yayi daga birnin London dan Najeriya sai fa mun hada da hakuri domin ragargaza kasan nan akai sama da shekaru 16 don haka jara bai da sauki kwarai da gaske don haka sai mun hada da hakuri amma irin maganganun da suke fitowa daga bakunan mutane musamman yan arewa maganganu ne waɗanda ba su da kyau halin da muke ciki a yanzu shine tamkar mutum ne wanda yayi accident yayi hatsari yana jina-jina aka kai shi asibiti kasan dole sai ai masa tiyata kuma dole sai ya wahala amma sai yana cewa shi baya so a taba jikinsa kuma baya so ya wahala kuma yana so ya samu sauki me sunansa tangayyarerre mahaukaci gyara kayanka Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya assalamu alaikum
to yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice zai kawo muku wannan labaran duniya din
Ungiyar Taliban ta dauki alhakin wani harin kunar bikin wake da aka yi da safiyar yau Litinin a birnin Kabul na kasa Afghanistan sai kashe akalla mutum 14 wanda suke cikin wata bas da jikkata wasu mutane da dama yan sanda suka ce maharin ya dinfari motar da kafa sannan ya tada nakiyoyi ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta ce waɗanda aka kashe yan kasar Nepal ne waɗanda suke aikin gadi wasu yan kasar Nepal din 5 da kuma yan Afghanistan 4 suna daga cikin waɗanda suka jikkata a halin da ake ciki kuma kasar Mexico hukumomin kasar sun bada labarin cewa an kashe mutane shi da wasu 50 da kuma sun jikkata lokacin da wata zanga zangar da kungiyar malaman makaranta a jihar Okasa ta rikida ta zama tarzoma yan sanda suka ce wasu dauke da makamai sun kutsa cikin ma zanga zangar nuna adawa da shirin garan bawul ga tsarin ilimi a garin da ake kira Sanction suka bude wuta kan yan sanda suka yi ta jifa da kulabe da aka cika da mai sannan aka cinna da wuta Wani sabon rahoto game da yan gudun hijira ya nuna cewa bara aka kai wani mizani na yawan masu gudun hijira da ya kai kure waɗanda aka tilasta barin muhallansu wannan ya zo ne a daidai ranar da majalisar dinkin duniya ta kebe domin kulawa ko sake sa ido kan batun yan gudun hijira.
To ma saurare mu ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Holt, ni naku Ibrahim Kano Sigarwa ke cewa huta lafiya.